then we still pin you down on B. And in B is a heavy fine. And the heavy fine is between 500,000 to 5 million. But none of them is going to pay less than 2-3 million.
Babban Director General na hukumar kula da kafofin yaɗa labarai, Professor Armstrong Idacheva kenan, yake bayani cewa an ci taron waɗannan gidajen talabijin uku kuɗi daga naira miliyan 2 zuwa 3 saboda laifin kin bin ka'idojin yaɗa labaran ƙasar. Hukumar ta ce an hukunta tashoshin ne domin watsa hotuna da ba a tabbatar da sahihancin su ba na zargin harbe-harben 'yan zanga-zangar NSAS. Wani abu da sakataren kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa Shu'aibu Leman yace yin irin wannan hukunci ba daidai bane.
Wannan matakan da hukumar NBC ta yanke na ladabtar da wasu kafafan watsa labarai a ganin mu ba shi da ma'ana, kuma a kullum muna kira ne da NBC a daina daukan waɗannan matakai. Idan akwai matsala ya kamata a zauna a tattauna a yi gyara. Muna gani cewa wannan yunkuri ne wanda ake kawowa saboda a karya gwiwar waɗannan kafafan watsa labarai masu zaman kansu. Ba zai kawo wani ci gaba ba a cikin ƙasa, sai dai ya kawo cikas ga aikin jarida kuma ga demokradiyya.
Amma ga ɗan jarida mai zaman kansa Bashir Baba, yana ganin hukuncin da aka ɗauka akan kafafan talabijin ɗin yayi daidai.
Ai, tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Waɗannan gidajen talabijin guda uku laifi suka yi. Ba zai yiwu kuna kafafan yaɗa labarai na asali waɗanda aka sani kawai a shiga kwasar tarkace daga dandalin sadarwa na zamani ɗin nan ana yaɗa ma juniya ba. Su waɗannan dandulla na sadarwa na zamani kafofi ne a hannun kowane irin tarkace, da mutumin kirki, da ja'iri, da mutumin banza, da mutumin kwarai, da shedani, duk tana hannun su, kowa zai iya shiga ya abin da ya ga dama. Sun je sun ɗauko hotunan video wanda ba su tabbatar da shi ba, suka yayata ma duniya. Wannan ba a aikin jarida haka.
Ita ma dai kungiyar kare haƙƙin tattalin arziki SERAP ta yi tur da tarar da aka sanya wa gidajen talabijin na Channels da AIT da Arise, inda ta nemi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya gargaɗi NBC da ta daina tsoratarwa ko cin zarafin gidajen watsa labarai masu zaman kansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.